Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haka fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shekaru kutun bayan barkewar annobar cutar COVID, kusan fitattun mutane 200 na duniya a jiya Asabar sun yi kira da amir da rashin adalci na allurar rigakafi da aka gani yayin rikicin zuwa tarihi. Muna roƙon shugabannin duniya da su yi alƙawarin ba za su sake ba, inji wasu shugabanni ne yanzu da na da suka faɗa a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa. An wallafa wasiƙar don bikin shiga shekaru uku tun lokacin da hukumar lafiya ta duniya ta fara bayyana rikicin COVID-19 a matsayin annoba. Wasiƙar wacce ƙungiyar haɗin gwiwa mai zaman kanta ta People's Vaccine Alliance, shugaban Timor-Leste Jose Manuel Ramos Horta, wanda ya lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel a shekarar 1996, ya rattaba hannu a kai tare da zafin shugabannin ƙasashe fiye da 40. Wasu da dama da suka samu lambar yabo ta Nobel da shugabannin addinai da kuma tsohon babban sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon na daga cikin waɗanda suka sanya hannu tare da wasu shugabannin hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya ne yanzu da na da. Wani bam da ya fashe a wata cibiyar al'adu ta 'yan Shia da ke Lardinburg da ke arewacin ƙasar Afghanistan jiya Asabar ya yi sanadin mutuwar wani mai gadi tare da jikata aƙalla mutane 8. Wani mai magana da yawun 'yan sandan yankin Muhammad Asif Waziri ya shaida wa BOA cewa fashewar ta afku ne a wani bikin karrama kafafen yaɗa labaran Afghanistan a babban birnin Lardin Mazai Sharif. Ya ce 'yan jarida 5 da yara 3 na daga cikin waɗanda suka jikkata, haka kuma jami'an lardin da malaman addini na daga cikin baƙin da suka halarci taron. Abdulnafi Takur, mai magana da yawan ma'aikatar harkokin cikin gida ta Taliban a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya ce wata na'ura da aka dasa ita ta haddasa fashewar. Na ji wata babbar ƙara, sai kuma aka samu hargitsi yayin da kowa ke ƙoƙarin neman hanyar tsira, inji wani ɗan jaridar ƙasar Afghanistan Atif Aryan, wanda ya samu rauni a fashewar, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa. Aryan ya ƙara da cewa wasu 'yan jarida sun samu munanan raunuka. Mazauna ƙauyen Mukandi da ke gabashin Congo sun duba ragowar gidajensu da suka ƙone a ranar Juma'a, inda suka bayyana yadda suka tsere domin tsira da rayukansu yayin da 'yan tawaye ke yanka maƙogwaron mutane da ke kusa da su. Mambobin dakarun ADF sun kai hari a Mukandi da wani ƙauye da ke makwabtaka da shi a daren ranar Laraba, inda suka ƙone gine-gine tare da kashe aƙalla mutane 39 da kuma jikkata wasu da dama, a cewar hukumomin yankin. Shugaban yankin Kasarreka Geographias ya faɗa a kusa da tarkacen ginin da ke Mukandi sun kashe mutane da adduna tare da ƙone gidaje, mutane suna tsoron komawa. Girman zubar da jinin ya girgiza al'ummar lardin Kivu ta arewa da ke fuskantar barazana daga 'yan tawaye masu ɗauke da makamai tun yaƙin shekarun 1990. Ƙungiyar 'yan bindigar sun kai hari ƙauyukan ne a daidai lokacin da mazauna yankin ke bikin ranar mata ta duniya, inji wani mazaunin birnin Faluku Mukata, wanda na cikin waɗanda suka tsere. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ƙasar China ta ce ba ta da wata ɓoyayyar manufa kuma ba ta ƙoƙarin cike wani giɓi a yankin gabas ta tsakiya, bayan da ta karɓi baƙuncin tattaunawa wanda Iran da Saudiya suka amince da sake kulla hulɗar jakadanci. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta nakalto wani mai magana da yawun da ba a tantance ba a jiya Asabar, yana mai cewa ƙasar China ba ta bin son kai ko kaɗan, kuma tana adawa da gasar siyasa ta yankin gabas ta tsakiya.
kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Inda muke sauraron bayanai daga mazauna Fadama a kasar Ghana. Za mu tashi ne akan bayanan da mahalarta zauren ke bayyana bukatun su na daban-daban. Inda a yau za mu tashi ne a bayanan Abdulrahman Isa. Malam bismillah.
Assemblyman ya yi wani magana kuma dan wani kuma ya kara cewa wannan zama manyan guwa wannan zama in dai bayan wannan zama mun wace an ja zama kan radio an fada magana da muka fani ya tsaya nan sai mene ne amfani wannan zama in dai mun yi kokari bayan wannan zama in dai mun samu wani group fara ma akwai groups da dama akwai UN akwai kada youth akwai groups da dama damu ya mu hadu mu duka mu zama group daya regardless of in the capital regardless of your political affiliations muruka mu samu wannan group inda muka samu wannan youth group guda shi da mu ya mu samu cin gaba ya an gashi nan matasa da yawa muna nan sai in dai babban mu ba ku tuka muna wannan alkawali ba mu ba za mu vote muku ta wannan hanya ba duwa ya sunan shi Ansaruddin ginawa wannan makaranta ya tsaya manyan guwa sun kawo wani shawara cewa kamar wannan makaranta matasa sun ce da saya a gyara in dai necessary support yazo ban ga wannan meeting da aka yi ba kuma na bincika wani wasu matasan da suke unguwa shin ka je wannan meeting wa ba su san da zama ba she ya aka zo da wannan decision isa gaskiya muna neman wannan group da dai ya taimaka muna wato voice mu duka yi daya ya we in da kana da voice power nan kama kana ya kalobi kama kan da assemblyman ya fada kuma na biyo an yi batun kasuwa an ya gina kasuwa amma ya zama wani abu daban gina kasuwa wani abu ne kuma iya kasuwanci kuma wani abu daban me nake son fadi am arriving at a point in entrepreneurship shin a kawo muna wani training training da dai ya gwada ma umominmu sisters mu kanninmu matasa kan da ake kasuwanci yawanci za mu ga wanda ta iya lamurji sosai amma dai saura zango okay shin an ya package wannan talent ko a ce kamar wannan aiki an ya ya so a promote wannan aiki ya je ma inda international ma mun taba ji wani aikin zango ya je har international national ma da kyar isa muna neman wani training platforms da dai zo ya gina muna kasuwanci kuma ya gwada muna iya kasuwanci naka je kasuwa ka gan tomatoes mu da vegetables duka kuda na ta bi da baba there is a need for hygiene inda muna so kasuwancin ta ci gaba duba ya sunan shi butchery shop mu ga inda ke sayar da nama net wurin duka ya yage kuma wanda suke sayar da nama duka sun kare don ba kasuwa kuma in ka shiga ba hygiene ma wurin sa muna bukata a zo a gyara muna wannan wuri ya so in dai gashi nan in dai an gyara kasuwan kuma an gwada mu iya kasuwanci kuma da mu ci gaba akwai training platform da dama ana iya samuwa ce kaman ga wani initiative da kai yaran zango kasan waje su je su koyu sana'a na ji an faida dama cewa aikin hannu ya da amfani sosai amma in dai aikin hannu an koyi shi koya ya dai ya kawo muna arziki ko ya ce ya kawo muna kudi sai ya kamata mu yi aikin sosai samu na bukata albarkacin national chief imam politicians unguwa a shigo muna fadama a zo a taimaka muna kasuwancin mu kuma matasan unguwa ya so a ba mu trainings da muke need locally even international ya so matasa su yi su ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi
Assalamu alaikum jama'a. Sunana Alhaji Awad, Executive Planning Committee na National Youth Imam. Duk maganan gada ake yi, an je an komo, an je an komo. Mun komo Fadama ga 1963. In ka count yau, mun samu 60 years. Wanda developer muka samu. magana yana wurin yara samaru na an zo an zauna da ya gamata ku yi magana kowa ya soke bakin shi sai an tashi wurin minti an ji an zauna bai kowa ta fadin albarkacin bakin shi ba shi bane shi gaban unguwa yana fitowa ga kasuwa ne yau da ake cewa lafaji lafaji me ya kawo ki kiran lafaji wai ya develop da kasuwanci muna da kasuwa babban kasuwa ne unguwar mu ga babban lorry station babu wani irin lorry station irin na fadama cikin akara yau amma gashi nan me yasa ba lorry na ciki ba passenger ba komi rashin kasuwanci ya kawo wannan inda akwai kasuwanci an fito an fito an fito an zo an gamu station kuma ya develop station ya develop so samaru na ku ake saurare ba mutane manya ba ku samaru na ku ya kamata ku kawo biyu ku inda da ya samu ci gaba kuma dan waya magana ba yau zaman ga da aka yi shike ne ba in an ce shike ne ai ba wani abin kirkin da aka yi daga yau a sa rana in wata ne in bakwai ne in bakwai biyu ne da dinga zama saboda wanga abu to wannan da samu ci gaba amma na ga wani ataki kurun ba wani ci gaba ciki sai ma ku yi hakuri komi ya yi mun kwanta da hankalinmu mun kwanta da hankalinmu mun bi doka mun bi manya komi ya yi amma karfi mu yana wurin samaruna ku faɗa abin da ke damun ku kasuwa suke raya gari mun kuma faɗa mun ga fa si sai yes amma ku duba kasuwanmu mutum nawa ke kiji ba kowa ba wani unguwa ke da mahauta kamar namu amma gashi wani ma ya magana yanzu natin da ke ciki ya soma yagewa saboda shi mu mai da hankali kanin wuri assembly man kake rike da unguwa kana da karfi ka kai karanka wuri authority abinda samaru nake so ai musu ya dogara gare ka da ne yau da muke zaune ga mu ba za mu yi mai wani abu ba ke samaru na saboda samaru na ana roko ba ji a zo na base ana faɗa abinda ya kamata bai kamata ba a faɗi wurin jama'a aka yi na da mu samu ci gaba da ni zaɓe na zuwa kara bai da mutus kar ku wada mai da mutus in an kare a yadda mu shinkafa mai bai kai mu wurin da muke so ce abin da muke so kowa ya bukace mu mu gaya mishi abin da muke so na ci gaba unguwa inda ya kasuwa ya samu wallahi kun gani ko da kanku ko samu na yi salamu alaikum
na kuma dawowa sunana Muhammad Mahfuz Bashir sai da yake dai na ji ai magana daiwa da dama maganan da zai kawo ci gaban fadama amma muna magana so daiwa sai mu manta da wani abu politicians kinga ko gwamnati suna zuwa su mana development kinga amma wata sa'ilin sai kaga kowane program project da ya zo a cikin gari ba broader consultation sai kaga kurun deep an consult 2 or 3 people sai an zo an kafa wannan project cikin unguwa wannan project kuma bai kawo ci gaba mu duba classical example shine clinic da aka yi cikin fadama it is a good thing da aka yi amma one where is that consultation da aka yi na farko there is a course na study in school deep under development communication dan kawo wani scenario wani kauye ne suke neman ba su da ruwan sha mai kyau suna tafiya can nisa sannan su samu ruwa sai gwamnati yazo ya ce kamar zai muku zan gina muku rijiya ku sha ruwa amma da yazo sai bai consult mutanen garin ba sai yazo ya gina rijiya tsakiya gari da aka gina rijiya na bulbulowa ana sha za a iya sha ai komai da shi amma mutanen garin duk baki daya ba su amfani da wannan ruwa sai aka zo aka tambaye su kaka ai ku kuka ce ba ku da ruwa mai kyau ga gwamnati ya zo ya muku ruwa cikin garin ku kuma me yasa ba ku sha wai ai gwamnati bai so ya tambaye mu inda muke so ya mana wannan rijiya ba kurin ne ya zo ya gina mana cikin gwanga in muka je diba ruwa can wannan bakin rafi muna tafiya da ƴan uwayen mu a nan wurin muna fira muna nan samu muna samun nishadi da juna muna sa dankon zumunci tsakanin mu amma bai so ya consult mu ba muka duba clinic ga da aka zo aka gina mana cikin fadama don Allah mutane nawa ne cikin fadama da muke zaune nan yanzu da zai ce mai shin baya da lafiya zai ce zai je wannan clinic na a duba shi kowa ya ji kunya ya ce kamar a ni ba so a gani wannan clinic ga in ka zo ka wuce clinic na yau sai aka bude shi mutane nawa ya warkar sai sa so dewa consultation na play greater role development da dai nan gaskiya yana da kyau amma in an consult mutanen cikin gari sai kawo abin nan yayi kyau fiye da haka nan assalamu alaikum
maganan da kanina shi nake so mai gyara da magana platform ina ji dai garin Fadama shine New Fadama. Shi yasa ne muka create Fadama Youth. Mu duka kenan don akwai dai kada youth akwai babies amma an ce Fadama Youth ya kunshi duka don mu duka muna gargashin masawata guda ne abu guda muke yi komai guda muke yi kowa dai na da inda yake amma Fadama Youth nan general ne gaba daya yasa akwai platform
muna da group assemblyman da san da shi ba muna between lobbying inde muna da group ba mu yamu lobby shi dai ba group kenan because inde group na da karfi manya politicians suna nema audience na da so su so su ji magana su isa inde muna da wani group haka yake mace mu karfafa su da su mu ba shi structure a ce ga ga shugaba ko akwai executives ba kaman maybe wani group da aka kakkara mutane sai na nan ba kowani firan development ba wani firan market candidate ya you know a develop Fadama ba wannan firan sai menene amfani wannan group kuma dan yankara mun samu ya sunan shi stadium Uganda aka muna ina da shiwa akwai talent dewa Fadama da suke buga ball sosai da da ya groom talent yau mu ce kamar eh gashi na wani international player Fadama ya fito amma ga sunan sun buga ball har like a ce talent nan ya mutu a wurin kuma akwai talent da dama na tun fadi game da local delicacies mu gaskiya ina nake samu wake mai dadin ba cikin zongonne mu ba okay amma da yawanci da ga yayin mu ayi waken zongonne mu dai fa inde ba yayin shikenan abin ya tsaya nayi batun entrepreneurship da zunga a gina kasuwa abu guda ne kuma a gwada maka iyan kasuwanci kuma wani abu daban ne ka gani eh an zo an gina kasuwa eh wanga na sayar da nama wanga na sayar da tomatoes wanga na sayar da dey vegetables amma din da suka bar shi kan da yake inde bayan wanke shi yayi kyau inde bayan an package yayi kyau ba har a ce ma gashi nan samu wanda make da brand ma da tag a ce gashi nan wanga an yaje da shi supermarket a sayar shi dai kasuwan ba iya kasuwanci ba kenan isa muna neman platforms training wanda da kai matasa aida train mu locally a kawo expert a train mu ko da kai su kasan waje ina ji as we speak now akwai wani government project in the collaborated with kama Mastercard ana kai mutane har kasan China ya so su je su you know improve aikin hannu wato sana'a kenan na hannu da dai baro su ya su develop inda suka develop suka komo gida su ya su ga amma yawanci don ba kasuwanci kuma ba iya kasuwanci ba aka je kasan waje ma ba so a komo agani aha amma inda an samu an train su sun je sun samu aikin hannu sun zo aidai da su gyara kasuwanci na kuma ya kara cin gaban Fadama akwai muna kira government su shigo Fadama su kawo muna training platforms both locally and internationally also so yeye kawo cin gaban Fadama kuma lastly muna need unity dey had the case wallahi ya so mu yi mu continue this in ba zumunci ba mai mu zama mu yi irin wannan zazzatuka da dai kawo cin gaban Fadama assalamu alaikum
sura alama da sule ni wato ni abinda ke damu na shine kaman wanga abin da aka gina muna ba kan ganin Fadama da aka gina muna ina jin ana cewa ana karban kuɗi ana abin ga bane kuɗi da yawa da wani abin ga ba mu ga amfanin da ake yi game da wannan kuɗin da ake karɓa ba wannan kuɗin nan da ake karɓa ba muka amfanin da ake yi ba so shi wani lokaci an ce wani ma wai ya ci kuɗi ba a ce mai komai ba sai daga bashi aka ce wai assemblyman shi ya ce ku ba an ce mun wai yana kokari amma kuka duba abinda game da matchin da ake buga da abinda ake karɓa ya kamata a ce an samu wani amfani da za a yi da za a samu ko abin da na taimako game da rufin ga don komai shi da kuɗi komai da dai shi da kuɗi kuma ga abin kuɗin nan ba mu san inda kuɗin ke tafiya ba so shi ne ma nawa contribution ke
to da bayanan Malam Sule muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora a madadin jagoran shirin Alhaji Ridwan Abbas da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya
da Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin dake haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
Dr. Mensa Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Abubakar Shaibu na fito daga jihar Kano to abinda yasa na zo jihar kasar Ghana ina da wani mai gida a jihar Kano to wannan mai gidan na lokacin da na gama makaranta secondary school da na gama to sai nake kokarin yanda za a yi na fara kasuwanci sai bani shawara yace tunda dai ya fara zuwa a Ghana yana harkokin sa a Ghana ya kamata a ce ni ma na je na jarraba insha Allah yau ni kama alkhairi saboda ina da abokan da suke zuwa Ghana suna harkokin kasuwanci kuma kasuwancin nan shine mutum ya ce irin kamar hula wacce muke sa mu Hausa ake hula da irin kaya haka dogayen kaya inda muke kawo daga Nigeria zuwa nan kasar Ghana so kayayyakin dai gaskiya daban-daban ne suna da yawa wato muna da akwai da muke cewa a kallon Nigeria gida ce muna cewa babbar riga haka muna ce da ita babbar riga ana kiranta wanda ake kiranta a nan kuma nan kasar Ghana ana ce ita fatakari muna zuwa da ita akwai kuma alkyabba akwai aka hulun Najeriya haka ta kayayyaki dai haka da murfawa kuna da sauransu da yawa muna shiga da su kasar Ghana babban abin da yasa na bar kasa ta Najeriya na fito na zo nan kasar Ghana gaskiya musamman abin da yasa ba harkar tsaro harkar tsaron nan gaskiya daga cikin abin da yasa na bar Najeriya na zo Ghana ina harkoki a nan saboda kasuwa baka da kwanciyar hankali musamman lokacin da abubuwan nan suke tashi na fashewa daga da an ce bom ya tashi a kasuwa kaza daga an ce bom ya tashi a masallaci kaza daga an ce da kai bom ya tashi a abin da ya shafi wannan station wannan tashakin tashar mota to irin wannan sai ga kwata-kwata baka da kwanciyar hankali inda ka fita kun ba dawowa kai ka zo gida ba to da iyayenka da 'yan'uwanka ba su da kwanciyar hankali suna cikin fargaba to lokacin da fara zuwa dai gaskiya da yawan mutane idan za su yi nan Ghana a dai ɗan mutanenmu da yanda suke zuwa suna zuwa ta Sokoto suna kwanaki masu yawa haka irin kwana kamar huɗu haka zuwa biyar to amma ni gaskiya alhamdulillah ni gaskiya ban kai wannan kwanakin ba saboda ni ta Lagos ne muka yi sai da ba wani kayan da haka masu yawa already kayan da mu adaga an tafi da su to alhamdulillah gaskiya an dai samu kalubale dai daban-daban dai tunda dai bayan da za mu sai taso daga gida mutum ya tafiya zuwa wata ƙasa ko wata jiha ka je za ka iya samun wasu kalubale haka daban-daban balanta na a ce ka bar daga ƙasarka zuwa wata ƙasa kuma ba ma ƙasa ɗaya ba ka tsallake wasu ƙasashe biyu zuwa uku to gaskiya dai mun fuskanci kalubale daban-daban sannan lokacin da muka sauka Sanyuda a shi lokacin yamma ta yi kuma muna kokarin tsallakawa kuma a lokacin ma wallahi sallan nan guda hudu na yin hudu ne ko biyar sai a lokaci daya muka yi to alhamdulillah muka tsallaka kuma sai dare yayi muka shiga Togo kuma a lokacin da muka shiga kudin namu dai ba su da yawa haka to sai kuma lokacin da za mu tsallaka din kuma ga da yake yankin da akwai ruwa to kuma ga barayi to lokacin ne wani yana tare da wani ban Allah ce mu je insha Allah ko da jin da suke gan mu su da kike son shi in Allah ya dama wata matsala za mu wuce ina zuwa kuma cikin ikon Allah sai muka wuce ya sa garin nasu da namu da kuma ban in na dan jima gaskiya na kundi kan na ganna wayi da garin sai da garin gaskiya na ga dan canza mu ba kamar irin garin mu ba haka to alhamdulillah dai a kwana biyu dai muka kuma ina mun kan kai kwana uku ne ko hudu ko biyar haka ana fita da mu da karfi su aka ce to ya kamata a ce kowa ya fara fita to idan kowa ya fara fita kuma sai mutum ya san da zai san gari to alhamdulillah na fara zuwa ga yau ina zuwa ga alhamdulillah hankali hankali dai har dai na fuskanci yanda gari yake to wannan sana'a ta mata hula da na zo na yi ta na kai shekara ɗaya na koma gida na koma gida na kuma dawowa na kai shekara ɗaya na koma wannan kunwa da nayi gaskiya na dan dan shekaru ina jin in ko hudu shekara hudu kenan ban dawo ba sai wannan karam dawo zan ci gaba da sana'ata ta hula da ya duddaka da shaddodi haka da sauran kayayyakin da muke kira na tsaron sarakuna to yanzu ni dawo kuma na ci gaba alhamdulillah ina kasuwanci ina kasuwanci na daga wasu kuma su abubuwa suka canza na ga ya kamata da tun da na iya adai ta kamata a ce mu kama adai ta na fara aiki alhamdulillah na gona samu adai ta ga shi a halin yanzu dai karanci wanda nake yake na adai ta insha Allah adai gaskiya da na ji dadin zama kasar Ghana kuma da inda suka karɓi mu amin yi suke nuna mana kauna ita na da ra'ayi insha Allah dan mai aure insha Allah zan zo da iyali na wannan kasar Allah yarda na zama da ita anan
zaman duniya ai sai hakuri wani yaki kamar zai soka dan yaro da lafi kuma yanzu yana taka tumba akwa ne diwa tunda ne wa karba wani ko turaruna ina ta sanjin kullum sai din kamar dindina har wata abokan duna ina tawa sai dindina wai ni ne wa kani ina ta kula da na kai da kana dukkan hakan mai kani ne
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri